la da 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 la da da la la da la da la da da la da la da da la da 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 by an infinite army of laser-toting Martians. They're herding us like sheep. And one by one they will zap us all to dust. Maybe that's what needs to happen to bring the armies of Earth together as one. We would be unstoppable. We would kick some serious Martian ass. But not now, we're somewhat divided. We're not all on the same side. We should unite like the old song sang. Why couldn't we listen the first time? We need to join forces so we can be ready. You never know when it's gonna hit. We need to prepare for the intergalactic battle. Until then, the Martians sing their victory song. La da 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 la da 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 la da da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da la from Earth will want to defect to be a part of the winning team. Hopefully that can be avoided and we can beat the underdog and come back from behind. I think there is still time. But do you realize that we are surrounded by an infinite army, a laser-toting Martian? They will give us the option to join up on their side or to be sapped to dust, and then we will sing it. La da 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 la da da la la da da la la da la da 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 la da la da 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 la da da la la da da la la da 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 da